Air Commodo Edward Gabquit dake zama kakakin sojojin saman Najeriya yace mayakan saman dake aiki a rundunar operation hadin kai dake shiyar arewa maso gabas sun yi ruwan wuta akan yankin Arena Waje inda nan ne wurin da ƴan ta'addan ke fakewa da kuma yin jiyyar mayakan su da aka raunata. Arena Waje wanda ke kudancin Tumbus kusa da tafkin Chadi sai han bayanan sirri sun nuna cewa a wurin ne ƴan ta'addan ke aje dimbin makaman su da kuma sauran kayayyakin bukatu na yau da kullum. An dai bada umarnin kai farmaki a wannan wuri inda bayan kai farmaki da jiragen yaki sai han bayanai sun nuna cewa an samu tabbacin yin rugurugu da shi wannan wuri. Can a yankin Niger Delta ma Air Commodore Edward Gabquit ya ce jiragen yakin sun kai wasu jerin farmaki akan yankin Bille wanda ke cikin karamar kumar da Gema a Jar Rivers. Yankin dama yayi suna wurin ta ce danyen mai ba bisa ka'ida ba. Daya daga cikin farmakin nan ya zama tilasto a cewar rundunar sojojin saman bayan da aka gano wani haramtaccen matatan mai na tsaka da aiki. Sannan aka hango dimbin ma'ajiya da kuma tankokin da ke makare da haramtattun man da aka tace na fata. Jiragen yakin sun kai wannan farmaki ne don lalata duk wani kokarin da ake na ci gaba da tace wannan gurbataccen mai da ake satowa da kuma yin rigakafin yin hakan a nan gaba domin baya ga yin illa ga muhalli. Kazalika hakan na kuma kassara tattalin arzikin kasa. An dai sami cikakken nasara sosai a wannan farmaki. Ire-iren waɗannan farmaki dai a cewar masanin tsaro Air Commodo Baba Gamawa mai ritaya mataki ne da zai taimaka.
Wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske, kuma abin da ya kamata a yi kenan shi ministan tsaro ya ba su lokaci wanda ya kamata a yi kenan tuntuni. Dama waɗannan sojoji a shirye suke, suna da training, suna da kayan yaki, akwai waɗannan jirage. To ina tabbatar muku cikin lokaci kaɗan ba za ku ji motsin waɗannan mutane ba, kuma waɗannan abubuwan da suke yi mai musu addu'a Allah ya taimake su, Allah ya ba su nasara. Waɗannan atsagelu, waɗannan masu kawo rashin zaman lafiya a yankin arewa maso gabar da kuma masu satan wannan ɗanyen mai a kudu maso kudu, insha Allahu kwaliya za ta biya kuɗin sabulu.
Mai bin diddigin tsaro a Najeriya Major Muhammad Bashir Shu'abu Galma mai ritaya ya ce wannan farmaki fa na zuwa ne a lokacin da ya dace.
Aiki ne wanda yake in an maida hankali aka maida hankali a yi su za a kai ga nasara. Yanda ake tarwatsa yan ISWAP da su yan Boko Haram din da kuma yanda suke bada kai a can gefen arewa maso gabas din nan, abun yana da ban sha'awa kwarai da gaske. Muna sa ran yanda aka tashi haikan din nan idan dai aka ci gaba za a kai ga nasara a cikin dan lokaci kaɗan mai zuwa.
Major Bashir Galma Air Commodo Gabquit daga bisani ya yi bayanin cewar sojojin saman Najeriya za su ci gaba da yin aiki kafada da kafada da sauran jami'an tsaro har sai an tabbatar da yin maganin duk wani barazanan tsaro a ko'ina cikin Najeriya. Hassan Mailakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.